mata da aiki sai na shi ta masa girki sanin ta raini ƴaƴan shi ta masa huga sanin ta wanke kayan shi manta da wannan mato ita ta haife shi
na mace
ƴaƴan ka na da tarbiyya a ce
na mace
in ba su da shi ma haka a ce
na mace
kulli yaumin tana zauna a gida boring lifestyle duk dan kai wai sai a ce
na mace
di na mace one double man ita ce girls on fire ita ce zamu kwashe incin mu ta kamu wuce vroom vroom mu wuce the ex who that ita ce
Allah ci gaba da kare mace gida bai cika in babu mace bit ta kai bit dan hada da mace nace aiki yafi kyau inda mace 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 sarauniya uwar gida mace erga ta kuma gida mace ita ce kullun a gida ita ce mai kula da gida
to wake haihu wannan miji
ya mace
wa aka ce a kyautar ta mawa
ya mace
wace ce in ta ce ojen 2k da sauri ake bata
ya mace
wake yin ado tai kyau in ta wuce ka ga maza na tintibe
ya mace
to ko su mazan in ka tambaye su wasu ka fi so za su ce ya mace
wace ce in ba ta ba gida
ya mace
a bata kudi a bata hakuri
ya mace
kuma duk sarautar ka in ka zo gaban ta dole ne ka cire rawani
ya mace
da hana cikin ta ta ba danka
ya mace
wahalan wata tara a kanka
ya mace
kuma duk wani girman ka in ta baka hard break ka cika tsanin kanka
mata mata ai mu ne wahala 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 ma mu ne dauki ciki da reno ga shayarwa duk mu ne mata mata ya taka ba ni sigara get this down down to the real right now
wa ake ce ma ƴan mata in ka ganta ka kira ta ƴar gata wa ake ce ma ƴar dadi ta yi ma shugaba in ka zo taɗi
ta mace
wa ake kira boss lady
ta mace
ko a ce mata boss baby kyakkyawa baby in ka aura ta haifa ma
ta mace
akan wa ka sai mota
mace
you take her waje ku huta
mace
akan ta ka sai gidanka because you love her you want to wed her
mace
wace ce ta dauke ka
mace
mata ƙarya ko da gaskinka
mace
wace ce ta ci kudinka ka bar kasar ka ta kita baka
mace
finest girl with the champion vibe come on let me hear you say
mace
sarauniya gimbiya ita fa so gari a ci kyakkyawar
mace
olori the cutest girl
mace
best of the best them say
mace
olori adeze chakajiya make you hear them say
mace